tun shekara 2015 ne bayan an gano gawawwaki 93 a cikin Sahara wanda yara 52 ne daga cikin su da mata 37 da mazaje 4 gwamnatin jamhuriyar Niger ta ayyana ranar 28 ga watan Satumba na kowace shekara ranar yaki da safarar mutane haka ma gwamnatin kasar ta kafa doka mai lamba 2015-36 wadda ta tsaurara yaki da safarar mutane a lokacin da yake wayan kasar jawabi malam Maru Amadu ministan shari'a na jamhuriyar Niger ya bayyana irin kokarin da gwamnatin kasar ke yi domin yaki da safarar jama'a
Maudu'in wannan ranar ta bana shine kasafin aikin dokar yaki da safarar jama'a ta ranar 26 ga watan Mayu shekara ta 2015 kuma ministan ya ci gaba da cewa gwamnati ya zabi wannan maudu'in ne a bana domin kar ya rarraba safarar jama'a da safarar bakin hauri wannan ko domin sawar idanu a kan wannan lamari don samar ma waɗanda ake cuta a cikin wannan sha'anin abin dogaro
a shekarar bana dai jihar Agadez ce za ta karɓi bakuncin wannan bikin bayan wanda ya wakana a shekarar ta gabata a birnin Tawa wannan tamarra ta yaƙi da safarar mutane da jamhuriyar ta Nijar ta sama gaba na samu haɗin kan ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko CEDEAO kamar yadda wakilin ƙungiyar ke cewa a wata muhawara a talabijin ta ƙasa.
Dirigeant africain réprime le trafic illicite de migrants et en adéquation avec le protocole de la CEDEAO de la libre circulation.
Dokar ta jamhuriyar Niger ta yaƙi da safarar jama'a ta na daidai da manufofin ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko CEDEAO.
Ita dai wannan hanyar da 'yan ƙasar ta jamhuriyar Niger suka ɗauka na sa ma jikin kutoka domin yaƙi da wannan mummunan manufar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.